نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي يحيى صحيح بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن
إلا للمؤمن
إن أصابته سراء شكر فكان خير لهم خيرا لهم وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهم رواه مسلم.
شيكنا. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه حديثي نجبا دجبا بن يحيى شين صهيب بن سنان الرومي. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi. Suhaib wato yana daga cikin waɗanda suke sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam, wanda kuma kafin ya musulunta Suhaib wato yana daga cikin ahlul kitab. Allah ta'ala ya kare yadda da shi, yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ajaban li amril mu'min, ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace ban mamaki ga al'amarin mu'mini, yace al'amarin mu'mini yana ban mamaki matukar mamaki. Inna amrahu kullahu khairun lahu, ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace hakika al'amari na mu'mini gabaki ɗayan al'amarinsa khairun lahu alkhairi ne a gare shi. Al'amarin mumini gabaki daya ba wani hali da bawa mumini zai samu kanshi a ciki face dai wannan bawan yana cikin alkhairi. Ba wata awa tashi wanda za ta zo a ce ba alkhairi bace ga bawa mumini. Haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Hakika al'amarin shi sha'anin mumini gabaki ɗayansa alkhairi ne. In asa wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace wannan garabasa tai zamanto kowane lokaci bawa yana cikin alkhairi, kowane motsi nashi da kowane tashi nashi da kowane zama nashi ba wanda yake samun wannan garabasa din ta kasancewar shi cikin alkhairi in banda mumini. Mumini shine a kowane lokaci tayi dadi yana cikin alkhairi, bata yi dadi ba yana cikin alkhairi, yayi barci yana cikin alkhairi, bai yi ba barci yana cikin alkhairi. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace in asabatuhu sarra'u shakara fa kana khairan la, wato idan sarra'u abubuwan da suke faranta wa bawa rai suka samu mumini, ya tafi kasuwa ya ci riba, ya je shi wato ya samu nasara kan al'amarin da ya sa gaba, ya karanta alkur'ani ya ji daɗi, ya ci abinci ya ƙoshi, waɗannan abubuwan da za su sanya bawa cikin alkhairi cikin farin ciki shakara, sai ya gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillahi, ya gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da harshensa, ya gode mishi da gaɓaɓuwansa, ya gode mishi da zuciyar shi, fa kana khairan lahu. To kaga wannan sai ya zamanto alkhairi ne ga bawa mumini, saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani la in shakartum la azidannakum, lalle wallahi idan kuna gode wa ni'imomin da nake zuba muku to ni kuma a kullum zan dinga yi muku dadi, zan dinga ƙara muku ni'imomi. To kaga bawa alkhairi ya same shi yayi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan alkhairi, kaga kullum zai dinga ƙara wa kanshi budewa waɗansu hanyoyi na alkhairi. Wa in asabatuhu darra'u, idan abin da zai cutar da bawa a cikin jikinsa ne, ko abin da yake da alaka da shi ne matar shi ce, ɗansa ne, abokin shi ne, dukiyar shi ce, abinda zai jefa bawa cikin wani yanayi na kunci, to sabara, bawan Allah mumini zai dauki hakuri. Fa kana khairan lahu, sai wannan hakurin nashi ya zamanto alkhairi ne a gare shi, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi, wato dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe shi a cikin karan kansa, ko ya jarrabe shi a cikin dukiyarsa, ko ya jarrabe shi a cikin iyalinsa, ko ya jarrabe shi a cikin ƴaƴan shi, ko a cikin waɗansu daga cikin makusantan shi ko abokanan shi, kuma ya ɗauki haƙuri, to Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kaɗai ya san adadin ladan da zai bashi inda ya ɗauki haƙuri. To kaga ashe bawan Allah mumini kowane lokaci ya samu kanshi ya tafi kasuwa, kasuwa bata yi daɗi ba, ya ɗauki haƙuri saboda jiya an ci shekaran jiya, an ci shekaran jiya waccal an ci, dan yau an je kasuwa bata yi daɗi ba, ya san haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara, ya yarda da kaddara ta Ubangiji, ya ɗauki haƙuri kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mishi na asara, ba tare da ya yi raki ba, ba tare da ya yi gunguni ba, ba tare da ya faɗi waɗansu maganganu ba wanda za su iya ci, wato wanda za su iya taɓa mishi imanin shi. An gane ko? To zai zamanto kaga godiyar shi ga Allah a lokacin yalwa alkhairi ne a gare shi, haƙurin shi a lokacin bala'i alkhairi ne a gare shi. To haka ma'aiki alayhi salatu wassalam ya faɗa. To amma in ba mumini ba, arni, wato shi inna amrahu kullahu sharrun. An gane ko? Al'amurinsa ga baki ɗayansa sharri ne. Idan farin ciki ya same shi, maimakon ya gode wa Allah, aka ji ya ce, wow! Wato irin wanda a yanzu daga cikin musulmai ma sun ɗauki irin wannan saraɗin. An maka alkhairi, maimakon ka ce, masha Allah, alhamdulillah. Sai ka ji mutum yana, wow! Wato in yi aka yi wasa gaba-gaba, hal haushin kare ma mutum zai raka yi. Muna muminai, amma kuma mu dinga ɗakowa waɗansu al'adodi na Turawa, al'adodi wanda suke ba namu ba, na waɗanda suke ƙasa da mu a daraja, a ƙima, a mutunci, amma mu dinga ganin wannan shine wayewa, wannan shine binni, shine wato bariki, shine cigaba, wanda wannan kuma shine ainihin dolantaka, shine ainihin komawa baya. Duk wanda ya zamanto koyarwa ta Alƙur'ani da koyarwa ta hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba ta sa shi ya koma ɗan birni ba, to ba wata koyarwar da za ta maida shi ɗan birni. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani da abinda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a sunnarsa ingantacciya, wato ba wani abu wanda za ka yi wanda ya kai wannan a birni da wayewa da cigaba. An gane ku? Na'am. Wannan hadisi al-Imam Muslim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi ya rawaito shi a cikin littafin sa. Na'am.
Wana Anas radiyallahu anhu qala lamma ila
nabiyyi
taqula nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ja'ala yadghashahu al-kabr
karbu
qalat fatimatu radiyallahu anha wa karba abatahu fa qala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm fa lamma mata qalat ya abatahu an ajaba rabban da'ahum ya abatahu jannatul firdausi ma'awahu ya abatahu ila Jibril mana'ahu falamma dufina qalat Fatimatu radiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam at-turaba rawahu al-Bukhari.
Na'am. Hadithi na gaba daga Anas dan Malik, yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Anas dan Malik ya ce lamma tsaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi nauyi, wato jikinsa yayi nauyi saboda tsananin rashin lafiya, ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato lokacin da yana kwance rashin lafiya ta ajali, to ya shiga cikin wani yanayi mai wahala wanda Nana Fatima radiyallahu ta'ala ana hadiyar shi, saboda mata akwai saukin sarewa da kuma saukin damuwa. Da ta shigo ta ga ma'aiki alaihi salatu wassalam, ja'ala yataghashahu al-karb, wato sai damuwa tsanani na magaji na mutuwa yake lullube wa ma'aiki alaihi salatu wassalam. Sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zamanto yana rasa inda yake ma, yana shiga cikin wani yanayi wanda yake marar dadi. Faqalat Fatimatu radiyallahu anha, sai diyar sanana Fatima yardal Allah ta kara tabbata a gare ta, da ta ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cikin matsanancin hali, sai nana Fatima ta ce, wa karba abata, wayyo damuwar babana, wayyo ciwon babana, wato tana cikin wato ita ma damuwa, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato duk abin da zai bata wa nana Fatima rai, to zai bata wa ma'aiki alaihi salatu wassalam rai, haka manzo Allah ya faɗa. Duk abin da zai zamanto farin ciki ne ga nana Fatima, to wannan farin ciki ne ga annabi, to ita ma haka take, dukkan abin da zai zamanto ya dama babanta, wannan abin zai jefa ta cikin damuwa. Shikenan tace, wayyo ciwon babana. Faqala laysa ala abiki karbun ba'da al-yaw, ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda ya kawo mata sauki, wato ya kwantar mata da hankalinta, yace ai babanki ba wata damuwa kuma da zai shiga bayan yau, yana nuni akan cewa lalle lokaci yayi. Ma'aiki alaihi salatu wassalam, Abdullahi dan Mas'ud wata rana ya shiga gaida ma'aiki alaihi salatu wassalam, wanda Allah ba ya da lafiya. Abdullahi dan Mas'ud da ya ga ma'aiki a galabaice da kyau, yace ya Rasulullahi innaka tu'aku wa akan shadida, ce ya ma'aikin Allah haƙiƙa kana rashin lafiya, rashin lafiya mai tsanani. Tambaya ya mishi, yace ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minku, yace kwarai tabbas haka ne, rashin lafiyar da Allah yake dora min irin rashin lafiyar mutum biyin cikin ku ce, in wani gamji gari ne rashin lafiyar da annabi yake bai sai dauke ta ba. Saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan bala'i da Allah ta'ala yake dora mishi na rashin lafiya mai zafi, to daraja ce yake ƙara ɗaukaka mai a cikin aljanna. An gane ku? Kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi, ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-awliya'u thumma al-amsalu fal-amsal. An gane ku? Falamma mata, lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu ya bar duniya, qalat, sai nana Fatima radiyallahu ta'ala anha tace, ya abatahu ajaba rabban da'ahu, babana ya amsa kiran ubangijinsa. Ya abata, wayyo babana, ajaba rabban da'ahu, ya amsa wa ubangijinsa wanda ya kiraye shi, ya amsa kiran ubangijinsa, wato mutuwa ta yi halinta. Ya abata, man jannatul firdausi ma'awahu, wayyo babana, wanda aljannal firdausi ita ce wato makomar shi. Allahu akbar. Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha, lokacin da aka ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya, ta shiga cikin damuwa, wanda a lokacin duk wani wanda ya ganta ya san cewa tana cikin damuwa, saboda ta rasa babanta. Kuma ku ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba ta labarin cewa hu lokaci ya kusanto, kamar yanda yake cikin sahihai. Lokacin kafin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya da ɗan kwanaki, ya kiraye ta suna shawara, yake ce mata, wato yanzu ha nasiha zan miki, ki ji tsoron Allah, ki kiyaye dokoki na Allah, bayan na bar duniya ki kula da wato dokoki na Allah, kar ki canza. yace dan ba na ganin da ya face dai lokaci ya kusanto. Ana Fatima ta hushe da kuka, tana hushiya da kuka, kuma maganar da ya gaya mata ta gaba yace mata, kuma hallo abin da zan gaya miki na gaba shine ina yi miki albishir da cewa ke ce shugabar mata a aljanna. Sai kuma ta yi dariya. Azza Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan sun gama wannan tattaunawa da ita, ta tashi za ta fita na Aisha, ta tare ta tace wallahi sai ta gaya mata wato hirar da suka yi da Annabi. Tace wannan sirri ne tsakankanina da mahaifina, ba zan faɗa miki ba. Sai bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya da ɗan lokaci, Nana Aisha tace to saboda haƙƙin da nake da na cewa ni mahaifiyarki ce, matar babanki ce, sai kin gaya min abin da babanki ya gaya miki wani lokaci wanda a lokacin kika yi kuka kuma a lokacin kika yi dariya. Tace to amma yanzu zan iya gaya miki saboda ɗaya ya faru daga ciki. Gashi abin da ya faɗa. An gane ku?
Na'am.
To Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha tace ya abatahu jannatul firdausi ma'awahu, wato ya babana aljannal firdaus wato ita ce makomar shi. Akwai nusukhar da take cewa man jannatul firdaus ma'awahu, akwai kuma nusukhar da jannatul firdaus ma'awahu. To idan aka sa man, ma'ana allazi jannatul firdaus ma'awahu, wanda aljannal firdaus, wanda ita ce a'lal janna, to ita ce makoma ta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Ya abatahu ila jibrila nan'ahu, wayo babana ila jibrila nan'ahu, zuwa ga mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu, wato muke kaiwa ya kwar rasuwar shi, wato muna baiwa mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu labarin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kaura, yanzu kuma babu wani zawa da wahayi. Dama wato tsakankanin bayin Allah da labarin sama kasancewar annabinsu yana tare da su. Duk lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amshe annabin wannan al'umma din, to da su da su ji labarin sama, su ji labari daga sama, sai dai wanda dama ya zo shi, wani umarni ko hani shi kenan ya yanki. An gane ko? Na'am. Falamma dufina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yace yayin da aka binne ma'aiki alaihi salatu wassalam, Nana Fatima har yanzu ita tana cikin wani yanayi. Qalat Fatima radiyallahu anha, ya Anas, atabat anfusukum an tahathu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab. Lokacin da aka binne shi, Nana Fatima radiyallahu anha ta kallaci Anas bin Malik tace yanzu Anas, yanzu rawukanku sun yi dadi, kun ji dadi a ce ku rufe ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ƙasa, an tahasu turaba, wato ku zuba ƙasa, ku fera ƙasa, ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akan kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wato amsa shine eh, mu ma rabuwa da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta dama mu. Wato sahabbai na ma'aiki kowa a wannan lokacin yana cikin yanayin da bai san inda yake ba. Umar ɗan Khattab da aka ce manzon Allah ya bar duniya ya rasu takobi ya hudu, ya shigo masallaci ya ce duk wani wanda ya zo ya ce Annabi ya rasu, wallahi zan fille mishi kai da ƙarfi da yaji, kawai shikenan, kawai dai a zo a zauna kawai a yi shiru. Babu wanda ya sai ce Annabi ya rasu. Kai Umar tsoron shi aiki, an yi rasuwar amma kuwa yanzu kawai ya zo shi, ya zo shi gaya gama da Allah, ba zai wuta bai ce ya rasu, kawai dai a yi shiru a zo a kyale a zauna. Da gaske duk wanda ya ce kin ya rasu da kan shi zai fara. Umar ai baya dokan doka wani lokaci, baya dokan mai sauki. Shikenan Abubakar ya zo shi daga lambun shi, bayan gari ya shiga ɗaki ya tarda ma'aiki alaihi salatu wassalam a kwance, ya buɗe shi ya gani, ya ce Allahu akbar, ya ce tibta hayyan wa mayyitan. yace gashi a lokacin kana da rai kana kanshi ana amsal alkhairi daga wajenka bayan ka koma zuwa ga ubangijinka ma haka nan kawai sai ya fito masallaci yo Umar ana tsaye akan munbari an yi jina jina zabe da azuna an yi shiru kawai Abubakar sai ya karya mishi doka da ya shigo kawai sai ya ce ai wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila galabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin yace ya ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata waman kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun baqin la yamutu ila yawmil qiyamah ace duk wanda ya zaman to bautar shi da yake yi saboda Annabi Muhammadu ne yake to ya sani daga yau ma ya daina bauta azza Allah ya bar duniya duk wanda kuma bautar shi da yake dan Allah ne yake yin kayan shi to Allah yana nan a raye har abada kuma manzo Allah ya rasu kawai sai karanta wannan ayat Umar da Khattab yace shi kaman ma sai a wannan ranar aka saukar ayat da yake ji tun shi ya mamuta da wannan ayat saboda an shiga cikin wani yanayi to dan sahabbai na maiki alayhi salatu wassalam kidimewa suka yi suka rikice suka rasa inda suke to nana Aisha radhiyallahu anha Fatima radhiyallahu anha da ta gaya wa Anas dan Malik haka wato yace ababat anfusukum an tahassu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam turaba yanzu ranku ta muku dadi a ce kun fera wa maiki alayhi salatu wassalam kasa a kabarin shi waransu ba ta yi dadi ba amma kuma umarni ne ai daga Allah umarni ne daga Allah kuma ya amsa kiran ubangijinsa dan kuma dama dole a mai kabari na'am wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi
wannan hadisi Zaid bin Usama bin Zaid bin Haritha ga maula rasulullahi sallallahu
alaihi wasallam
maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bi hibbihi radiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani فقد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهما رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي فأقعده في هجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعل الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تتحرك وتضرب
حديثي daga baban Zaid wato shine Usama ibn Zaid dan Haritha maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam en taccen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وحبه كما مسوين مأيكي عليه الصلاة والسلام وابن حبه دن مسوين مأيكي عليه الصلاة والسلام حكا مأيكي عليه الصلاة والسلام يفلا ذالاتي إن أصابة لأحب الناس إلي أو من أحب الناس إلي وإني لأرجو أن يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيرا Manzo Allah ya ce hakika Usama ibn Zaid lalle yana daga cikin mafi soyuwar mutane zuwa gare ni. Ina kaunar ya kasance daga cikin mutanen ku na kirki, mutane na gari, bayin Allah wanda wato suka killace kansu saboda bautar Ubangiji. Dan haka ku dinga yi mai alkhairi, kada ku ce shi dan bawa ne ko wani abu makamancin sa. Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Usama ibn Zaid. Yace arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Usama yace diyar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nana Zainab ta aiko wani dan aike zuwa ga mahaifinta ma'aiki alaihi salatu wassalam. Tace da shi annabni qad ihtudira fashhadna, wato wani ta turo tace je ka gida ka cewa baba yaro na wani yana nan yana fama da wato rashin lafiya ya ma fara dahwara. Fashhadna wato ka ce mishi nace yayi kokari ya zo mu. Fashhadna wato ka zo mana. Fahdurna ka zo mana. Fa arsala yuqri'u salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman. Shikenan da dan aike yazo yace nana Zainab ta turo shi, gashi gashi dan tawa ne yana nan yana cikin dahwara kuma ta ce ka tafi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to je ka ka ce da ita. Fa arsala yuqri'u salam, sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aika zuwa gare ta yana gaishe ta. Idan ka tafi ka ce ina gaishe ta kuma ina mata ya jikin yaronta Allah ya bashi lafiya. Wa yaqul, kuma ka ce babanta yana cewa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta, ta sanda cewa haqiqa inna lillahi ma akhadh, haqiqa dukkan abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amsa daga wajen bayin shi to dama nashi ne abin. Allah ya bayo bayin shi ne aro kuma ya shirya amsar kayan shi. Wa lahu ma a'ta, sannan kuma ka sanar da ita cewa haqiqa dukkan abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayo bayin shi shi na alkhairi to na Ubangiji ne, yana da damar ya amshi kayan shi a lokacin da ya ga dama, a lokacin da ya so. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman, wato kowane abu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da kai lokacin shi wanda yake abun ambato. Komai daga cikin abubuwa rawuka na bayin Allah ne, arziki ne na waɗansu, siyatar waɗansu ce, tashin waɗansu ce, kwantawar waɗansu ce, to komai a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da kai lokacin shi wanda yake sananne, wanda wannan abun ba zai rigayi lokacin shi ba, haka nan kuma ba zai yi jinkiri ba idan lokacin shi. Komai da ka sani a wajen Ubangiji yana da kai lokaci sananne. Wato yana nufin ya ce mata wannan yaron naki idan har lokacin shi yayi zawwata, an gane ku, zawwata ba za ta hana ya tafi ba. Sannan kuma idan lokacin shi bai yi ba rashin zawwata ba zai sa ya rasu ba. An gane ku, to yace ka je ka faɗa mata haka. Dan haka kuma ka ce da ita faltasbir wal tahtasib, ta ɗauki haƙuri kan wannan musiba da Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗora mata ta rabuwa da ɗanta wanda tana son shi. Wal tahtasib, kuma ta nemi ladan rabuwa da shi wannan ɗan nata a wajen Ubangiji, ta nemi ladan rabuwa da shi a wajen Allah. Wato wannan ita ce ta'aziyar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zaɓa a kan sauran ta'aziya a gabaki ɗaya. An gane ku? To shikenan. Dan aike ne nana Zainab radiyallahu ta'ala anha, wato ya dawo daga gurin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gaya mata abinda mahaifinta ya ce. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha, shikenan nana Zainab tace to naji koma dai wajen shi kace wallahi ina nan na rantsi na ce sai ya zo shi fa arsalati ilaihi sai ta aika dai zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu tuqsimu alaihi tana rantsuwa da Allah akan zanwar shi la ya'ti yanha lalle sai ya zo musu tace wallahi sai ya zo kace eh naji abin da ya fada amma zan wata shi ake bukata wato wannan yana daga cikin wato abubuwan da malamai suka ce yana daga cikin mustahabbi idan danka ko dan uwanka ko babanka baya da lafiya kuma yana famar wato shekawa lokaci ya kusanto to ya zamanto an samu mutanen kirki sun zo sun zauna a kusan shi halartar mutanen kirki wajen mutumin da yake dahwara haka ake so shikenan da yazo shi ya ga wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ga abin da diyar shi ta fada shikenan ce to alhamdulillah fa qama wa ma'ahu sa'd ibn ubada sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tashi yace ta zo da babban aiki ai tunda tayi rantsuwa kuma akwai ibrarul qasam wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi umarni da ai sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tashi tare da shi da wadansu gungu na sahabbai tare da shi akwai Sa'd ibn Ubada Allah ta'ala ya kare yadda da shi wa Mu'adh ibn Jabal da Mu'adh dan Jabal wa Ubayy ibn Ka'ab da Ubayy dan Ka'ab wa Zaid ibn Thabit da Zaid dan Thabit wa rijalur radiyallahu anhum da waɗansu mazaje daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yardal Allah ta kara tabbata a gare su sai suka tashi suka tafi gidan nana Zainab Allah ta'ala ya kara yadda da ita yawa lan kusa wannan je an gane ku farufi'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabiyyu to shikenan da suka tafi ma'aiki alaihi salatu wassalamu tare da sahabban shi ana zuwa farufi'a sabiyyu sai aka dako wannan yaron a kawo shi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa aq'adahu fi hijri sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zaunar da wannan yaro a saman cinyar shi wa nafsuhu taq'adau alhali ran shi wannan yaron wato tana dak 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 irin yana lumfashi in ya fita kaman ba zai dawo ba irin da kai mutumin da kawai da kaji lumfashin shi ma ka san dai kawai lokaci ake jire an gane ku ko wanda in kwana uku zai yi kai tun da ja ka bashi mutuwa to lokacin da aka meko wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wannan yaro din to ran shi tana irin wannan kara tana dak dak wato ka annaha shannu kai ka ce salka ce wanda take cike da ruwa idan ka taba ta za ta raka zuk zuk din nan fa fadat aynahu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ganin wannan yaron da yayi kawai sai idanuwan shi suka kurarar da hawaye suka zubar da hawaye fa qala sa'd sai sa'd ibn ubada Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ya rasulullahi ma haza yace to ma'aikin Allah wannan hawayen kuma menene ya rasulullahi kuka ne kaje kai ma da kanka inin saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya hori sahabbai akan kada a danga yin kuka amma kuma gashi dai shi yanzu yana zubar da hawaye fa qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace malam Sa'du wato wannan abin da kaga yana fitowa daga cikin idanuwana rahmatun wato tausayi ne wanda ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan tausayi a cikin zukatan bayin shi wanda suke na kurai wato tausayi ne wanda idan mutun za ka ga yaga wani abu wanda yake na halaka ko yaga mutuwa a fili karara kage na oi oi eh amma kuma malama muru ka san me da malan naka yake yi an gane ko a'udhu وفي رواية أتكين وترواية ما يكي عليه الصلاة والسلام يتي واتوانا توسييني واند جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده وبنجي سبحانه وتعالى يسني واند توسيي أتكين ذكا تنواند يسودا أتكين باينش باكوا بني يكي دا واند توسيي wani inda a gaban shi mota za ta latse mutum ta bi ta kanshi komai ba za ka ga yayi ba ko tsikar jikin shi ba za ta tashi ba saboda ya ga wannan ya wannan dubu Allahu akbar komai ba zai yi ba amma wani in a gaban shi za a yi wannan abin za a ga ya kunya wuni da baki daya yana cikin wani yanayi ka san ba a cikin hayyacin shi yake ba ba dan uwan shi bane fa amma saboda tausayi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka a cikin zuciyar shi mazala ce wa inna ma yarhamullahu ruhamaa sanide kadai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jin kan wadanda suke da tausayin bayin Allah min ibadihi daga cikin bayin Allah wato daga cikin bayin Allah to wanda ya zamanto suna jin tausayin ƴan uwansu musulmai ƴan uwansu bayin Allah idan wani abu wanda yake na asha ya samu ƴan uwansu ana ba su labari zaka ji suna ci da kai kai inna lillahi to wannan sune wanda Allah yake jin kai haka manzo Allah ya faɗa a hadisi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku ji kan abokananku wanda suke yawo a saman ƙasa yara da banya kuji kansu kuji tausayinsu to ku kuma wanda yake sama ubangiji subhanahu wataala shi kuma zai ji kanku muttafaquna alaihi wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi wa ma'ana taqaqa'u abinda yake nufi da yace wa nafsuhu taqaqa'u tataharrak tana dak dak wa taqribu tana kalkadawa wato illin fashi ya shiga kaman ba zai huto ba in ya huto kaman ba zai koma ba ana cikin wannan baddamar to a lokacin aka miƙo wa ma'aiki alaihi salatu wassalam yara to kawai sai aka ga yana hawaye alhamdulillah al-ilmu innahu subhanahu wa ta'ala to wannan haka ya kamata idan ya zamanto mutun ya tafi zai yi wa mutun ta'aziyya an mai rasuwa to sai ka mai ta'aziyya da wannan ta'aziyya ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kace mishi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'da wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman falitasbir wa tahtasib kaga mishi haka an gane ku bayan kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma wadansu daga cikin malamai suna ganin cewa zaka ce wa mutum a'zama Allahu ajraka wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama ladanka wato ladan wannan musiba ta rabuwa da wannan dan uwan naka da kai sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata juriyarka kuma ya gafarta wannan mamacin naka to mu yanzu yanda muka maida ta'aziyya ta sha bambam da yanda addini na musulunci ya koyar da ita an gane ku ta'aziyya wanda ake yi wa ta'aziyya sune wanda suka damu da rasuwar wannan mutuma akwai wanda za a ga dan uwan mutunkin ne idan aka ce wani ya rasu za a ga shi bai damu da rasuwar shi ba za a ga yana uzurin shi yana sha'anin shi ba ruwan shi to wannan ba za ka mai ta'aziyya ba amma ga wani abokin shi da aka ce ya rasu ga baki ɗaya za a ga shi ma yana cikin wani baddama to wannan shi za mai ta'aziyya sannan kuma ta'aziyya wato irin dai abubuwa da yawa wanda a yanzu addini na musulunci wanda ya koyar da su a dinga yi wa wanda aka afkar mai da musiba ta rashin wani daga cikin makusantan shi ko ta rashin wani daga cikin wato abokanan shi to amma mun bar waɗannan abubuwa mun zo da waɗansu abubuwa sababbi wanda addini na musulunci wato ya ce la marhaban bihim ba maraba da su alhamdulillah wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.